الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara har ya zuwa sallama kamar kana ganinta da ido. Wallafar babban malami na musulunci Ash-Shaykhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Ibn Al-Hajj Nuh Al-Albani rahmatullahi alaihi. A karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, malamin bai gushe ba yana yi mana bayani game da abin da ya shafi mahimmancin sallah a cikin addini na musulunci da kuma mahimmancin bawan Allah musulmi ya yi ƙoƙari sallar shi ta zamanto irin sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ce, ya zamanto ya koyo sallar shi daga tsangaya ta ɗaliban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama su ne sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam. To ya ce bawan Allah musulmi ba wata mazhaba cikin mazhabobin nan wanda suka yaɗu a duniya wanda za ka ɗauki littafi na sallah a cikin wannan mazhabar ka ce iya wannan mazhabar abin da yake cikin wannan mazhaba na hukunce-hukunce na sallah iya wannan za ka yi riko da shi face sai ka samu waɗansu hadisai wanda babu su a cikin wata mazhabar, bayan wannan kuma za ka samu waɗansu hadisai wanda akwai su a cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun tabbata wanda kuma wannan mazhabar ba ta zo da su ba, sannan kuma za ka samu waɗansu hadisai wanda su kuma mazhabar ta yi riko da su da hannu biyu amma kuma hadisai ne waɗanda suke bara gurbi waɗanda ba su tabbata ba. To shine malamin yana bayani akan haka yace walizalika wada'a ulama'ul hadisi jazahumullahu khairan ala ba'd mashtahara minha kutubat takhrijat, yace walizalika to saboda haka ne ma wato saboda abin da yake sananne a wajen masu karatu na fiqhu za ka ɗauki littafi wanda yake magana akan fiqhu imma ta mazhabar al-Imamu Abu Hanifa al-Imamu al-A'zam imma ta mazhabar al-Imamu Malik Abu Abdullahi imma ta mazhabar al-Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i imma ta mazhabar Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a Imamu Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama, wato za ka ɗauki littafi na fiqhu na kowace mazhaba cikin waɗannan mazhabobin za ka ci karo da hadisi wanda iya hadisin za a kawo maka matanin shi ne, za a ce maka qala Abu Huraira qala Rasulullahi ko a ce an Abi Sa'idin Khudri qala qala Rasulullahi, za a kawo maka shi tare da an cire maka hanyoyin gabaki ɗaya, kai kuma a matsayinka na wanda ba ka da tubarau wanda za ka leƙa mazajen da suke cikin wannan isnadi ka fitar da hukunci a kansu, kaga yana da wahala ka tantance hadisin da ya inganta da kuma wanda bai inganta ba, wa khasatan hadisan da ba sa cikin Bukhari da Muslim, saboda akwai buƙatar a ce an yi maka rairaya an tato maka su. To yace saboda haka ne ma malaman hadisi likitoci na hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi wada'a kutubat takhrijat sai suka rubuta littattafai na takhriji ala ba'd mashtahara minha akan sashe daga cikin wato littattafan da suka shahara na fiqhu wanda kuma aka yi ta zuba hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama aka musu zuban ƙwarya ba tare da an tantance maka ingantattu ba da waɗanda suke hasan da waɗanda suke da'ifai. To sai ya zamanto an yi kutubu takhrijat, wato idan aka ce at-takhrij, takhriji a wajen malaman hadisi shine ikhrajul muhaddith al-ahaditha min butun al-ajza'i wal-mashayikhat wal-kutubi wa nahawiha wa siyaquha min marwiyat nafsihi aw ba'd shuyukhihi aw aqranihi wa nahawiha wal-kalamu 'alayha wa azwaha liman akhrajaha min ashabil kutubi wad-dawawin. To wannan shine abin da ake cewa takhriji, shine malamin hadisi wanda ya tumbatsa a ilimin hadisi, ya karanci sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama riwayatan wa dirayatan, to ya fitar da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga cikin al-ajza. Al-ajza sune kafin mu sami irin waɗannan littattafai, sahihul Bukhari, sahihu Muslim da sauransu, su Abu Malik. To kafin wannan malamai magabata ajza ne suke yi, juz'i juz'i ne suke. Wannan littafin yana magana akan alwallah, shikenan sai a hada shi juz'i ne guda kundi guda. Wannan yana magana akan kaza, juz'i ne guda kundi guda. Da kuma al-mashayikhat, al-mashayikhat shine kuma malamai magabata kafin su fara irin wannan ayyukan mai tsada da suka yi shi. Abinda ake shine al-mashayikhat, hadisan da kake da kai daga wajen malamin kawani da hadisan da karwayo daga wajen malamin kawancan, kowanne a guri daya, da kuma irin littattafai irin su Abu Malik da sauransu. To malamin hadisi ya fitar da wannan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin irin waɗannan littattafai din, sai kuma ya koro ta daga marwiyat na kanshi, abubuwan da ya rawaito shi da kanshi idan ya zamanto fi zamanin riwaya ne, mun gane da kyau, ya rawaito su ko kuma aw ba'd shuyukhihi ko kuma marwiyat na shashe daga cikin malamansa. Ina zuwa misali irin su Ibn Hajar al-Asqalani, za mu ga cewa su sun yi nesa da zamanin riwaya, ko kuma tsare kunshi sa'annin shi wanda suke tare da shi suke karatu da makamantan wannan, sai yayi al-kalamu alaiha, magana akan wannan hadisi din bayan ya koro hanyoyi din, wacce hanyar cikin mashayikha ta wane, wacce hanyar cikin ajza na wane, wacce hanyar cikin kutub na wane, shikenan sai yayi magana akan hanyoyi din. Wannan hanyar hanya ce wanda take sahihiya, saboda rijal din da suke cikin wannan hanya da wane da wane da wane da wane ne, kowanne ba shi da matsala ta bangaren hadda, kowanne ba shi da matsala ta bangaren addinin shi, mun gane da kyau. Wannan kuma hanya ce wanda take hasana, saboda a cikin wannan madajan wannan isnadi din akwai wane wanda hadda shi bata kai haddar wanda za a siffanta hadisin shi da hadisi ce wanda yake sahihi ba. To sai ya zamanto ya sauka daga matakin hadisi sahihi ya koma hadisi hasan. Sai kuma in ya zamanto a cikin hanyoyin nan akwai hanyar da dirribabbu ne a ciki, sai ya ce to kuma wannan hanya ce wanda rawi ne daga kadhib an kadhib, sai ya zamanto hadisin kuma ya koma da'ifi Imam Jabir, ko kuma da'ifi wanda yake gairu Mujabir. Mun ga yana cewa akwai da'ifin da yake tashi ya dan gyaru kariyayye ne zai dan doro, ko kuma wanda baya doruwa, in ya zamanto kadhib an kadhib ko muttahamu bil kadhib a wannan baya tashi ya tafi, mun gane da kyau. To yayi al-kalamu alaiha, sai kuma wa azu wa haliman akhrajaha min ashabil kutubi wad dawamin, sai ya azu dinta ya jingina ta zuwa ga waɗanda suka fitar da wannan hadisi, ya jingina su zuwa ga waɗanda suka fitar da su daga cikin ashabul kutubi dinnan. In akwai cikin sunan Abi Dawud da kace ya tabbata cikin sunan Abi Dawud, babi na kaza, kitab na kaza, babi na kaza, lambar hadisi ta kaza, in ajza ne kace mujalladi na kaza, in taba ce kace taba ta kaza, in akwai taba mun gane in akwai shi cikin aljami na al-Imam Tirmidhi kace gashi a cikin aljami na al-Imam Tirmidhi guri kaza yazo shi da guri kaza da guri kaza lamba ta hadisi kaza karkashin babu na kaza mun gane da kyau to wannan shine ake ce da shi takhriji to wani lokacin malaman hadisi suna saka takhriji suna nufin ad-dilalatu ala al-masadir al-asaliyya kana a ce maka akhrajahu al-bukhari fi kitabiz zakati babu zakati sa'imatil an'am sali shikenan ya maka bayani akan takhriji din sa to wadansu daga cikin malamai suna cewa wannan shi ma takhriji ne sannan kuma hadisi ne sahihi da malatarsa al'anhu abinda yake cikin bukhari babu bukatar a ce sai kai tambaya akan shi ce maka hadisin akhrajahu abu dauda fi kitabiz salati babu salati fil malahifi hadisin hasan to wannan shi ma takhriji ne aka maka to amma dai ba kamar wancan ba mun gane da kyau to shine yace saboda haka ne malaman hadisi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ta dalilin wannan sai suka aje suka rubuta littattafai na takhriji akan shashe daga cikin wadanda suka shahara daga cikin littattafai na fiqhu wanda ake komawa zuwa gare su wajen koyan fiqhu ta mazhaba daga cikin mazhabobin nan na musulunci allati tabayyana halu kulli hadithin mimma war allati tubayyinu hala kulli hadithin wato wadannan littattafan na takhriji sune suke bayyana halin kowanne hadisi mimma warada fiha daga dukkan abin da yazo a cikin wannan littafi din daga dukkan abin da yazo a cikin wadannan littattafai na fiqhu to wadannan kutubut takhrijat din su suke bayyana abin da yake cikin su min sihhatin idan hadisi ne wanda yake ingantacce in ka je kita a cikin kitabut takhrij din za ka ga cewa lalle wannan hadisi ne ingantacce saboda hanyar shi dawana ne cikin hanyar su kuma malaman hadisi sun wasaka su siqatun sabtun adlun imamun mujtahidun faqihun da sauransu aw da'afin amma ya zamanto ka samu hanyar a ce maka hanya ce wanda take mai rauni min sihhatin na inganci aw da'afin ko na rauni aw wad'in ko kuma na kirkira ne ma za ka ga cewa akwai hadisan da za ka ga cewa mawdu'ai ne hadisai ne wanda kawai ƙarya ce wani ya ci tuwo ya koshi kawai ya kirkira lika wa ma'aici yana akwai zindikai wanda cikin asbabul wudu'i akwai irin wanda suke kirkira hadisai na ƙarya saboda su kawo mutane matsala cikin addini na musulunci akwai zindikai wanda suka yi hadisai na ƙarya wajen 8000 saka saka su cikin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin magabata amma Abdullahi ibn al-Mubarak ko wani daga cikin su da yake cewa ta ishu lahal jahabiza wato sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kowane zamani Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da waɗansu zarata cikin bayinsa na gari wanda za su dinga kare ta daga rikitawar masu rikitawa sai zaman to waɗannan littattafan za ga an samu cikin littattafan akwai hadisin da yake mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya to wani lokacin waɗansu za ka ga kirkirar hadisai da suke yi na ƙarya saboda manufa ce mai kyau suke yi waɗansu haka suke irin ka ga sufai kuma yadda al-Imam Suyuti ya faɗa a cikin alfiyarsa yake cewa ba'dhum wa sufi wa ba'dhum gadda au fi al-adam yana magana akan cewa waɗanda suka walwadu wala mutasibin al-ajra fi ma yaddai ingane go sufi wa sufiya kada na dai manta amma dai al-Imam Suyuti yayi magana akan cewa sufaye suna kirkirar hadisai su shigar da su cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda suna neman lada a wajen Allah irin su ce duk wanda ya salla raka'a kaza yana da ladan annabi kaza ko yana da lada wanda za a kankare mai zunubin shekara 30 kaga su tunanin saboda su kwadaitar da bayin Allah akan su dinga yin sallah mun ga yana jeu wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u fa qubilat minhum rukunan lahum hatta abana halulahum haka su ya faɗa saboda dama yayi babe mai cin gashin kansa akan mawdu yace al-khabarul mawdu'u sharrul khabari wa zikrahu li'alimin bihihduri في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع فيه عرف إما بالإقرار وما يحكيه وركة وبدليل فيه تو تشنغ بيكي تشوا وشرهم صوفية قد وضعوا مهتسبين الأجر فيما يدعوا فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هل أولاهم هم تو سي زمانتو akwai ɗaya daga cikin Nuh ibn Abi Maryam Isma Nuh ibn Abi Maryam kowace sura cikin surorin nan 114 na Al-Qur'ani sai da mata fadla aka tambaye shi kai me yasa ka kirkira hadisi na ƙarya kace in ka karanta duk wanda ya karanta suratul ahzab ya haddace ta to yana da kai lada kaza Allah zai biya mishi bukata dubu mafi karamatul bukata shine Allah zai yaye mishi talauci kana jin muku yanzu babban bukata ne tace Allah yaye mana talauci go to ya ce karama cikin bukatun nan dubu Allah zai yaye maka talauci kaga wannan zaka ce kenan dai in haddace suratul ahzab to nayi haka da talauci mun gane da jiko wannan zai saka ga cewa ga ta aya ce wajen 73 aya 73 amma ka ganta kamar aya 3 ce saboda kana da kai hadafi akan ta to irin waɗannan kawai sai ba surori na alqur'ani ga baki daya ya kowace sura da fadlanta in ka gama haddace wannan kana dakuwa wannan in ka jiro manta ya kace to ita ma sai na haddace ta ko kuma ya ce ba ma sai ka haddace ba karanta ta kadai da zakai kana da kai lada kaza to sai zaman to da aka tirke shi aka ce kai me dalilin da yasa kowace sura sai da ka mata ƙarya yace to ai lissafin da nayi shine naga mutane yanzu gabaki daya sun maida Qur'ani kauyanci ne in ba ka ga mutun yana karanta littafin fiqh ta mazhabar Imam Abu Hanifa in ba ka ga mutun yana karanta littafin magazi na Muhammad ibn Ishaq shi naga an kaurecewa Al-Qur'ani shi yasa nace to barayi abin da za dan janyo hankalin mutane saboda su dawo kan Al-Qur'ani akace to ai ba sai kai kariya ba dinga ayoyin da suke kwadaitarwa akan karatun Al-Qur'ani ga hadisai nan wanda suke kwadaitarwa akan Qur'ani ai ba bukatar a ce sai kai kariya ba sai da kuskure ma ba Al-Qur'ani zai samu masoya mun gane da kyau eh mana wanda za ka ga sai an mai kuskure ma zai samu masoya sai wanda dama ba shi da kyau eh mana wani mawaki ne to sai Allah ya yi shi mai karamin abin hannu talakka ne to ita kuma matar shi kawar matar shi matar mawadaci ce sai zama wannan yau ta zo da wannan shaddar gobe ta zo da wancan leshen jibi ta zo da wannan takalmin gata ta zo da wannan sarka din sai ita ko wannan mijinta ya kasa mata komi a tanwa din ma irin waccece irin tara wanda ake yayi inda can yajjika uku da rubi da sauransu shine wata rana ta takura mishi ya ne shi ba zai zo bai mata kaza ba zai mata kaza bai ci haba waje sai aiwa mal halyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin idhar husna qassara amma idza kana al jamalu muwaffaran ka husnike lam yahtaji ila an yuzawwara sai haba waje yace aiwa mal halyu illa zinatun min naqisatin ai ado sawa shadda ba zan da sauransu wannan ado ne na macen da take tawayayya wanda kyaucinta bai kai ba yutammimu min husnin idhar husna qassara wanda zai cika mata kyau lokacin da ya zama kyau din kadan amma idza kana jamalun muwaffaran amma idan kyau din ya zama a cike yake dama ka husniki idan da kike da kyau ai lamin hataji ila an yuzawara babu gata laje sai an yi tazwiri sai an ka miki hoda kin shawaci kaza kaza hoda ta marasa kyau ce kawai he kashe ta da magana ta cewa la haka ne ba ai na fi ta kyau mun gane da kyau to haka aka ne wani lokacin abin da yake da kyau babu gata race sai ka mai kariya kadar ka kyakkyawa ba ta bukatar sai ka mata kariya zaka sayar rai ta wanda yake da kadara jabbi shine yake saya mata kuskurima ya dan mata leda in salula ce an sake mata antishak da sauransu amma kai da kake da salula a cikin kwali a ce sai ka mata antishak za a gane mai kyau ce mun gane da kyau kai da kake da sunna kake da aya ai ba bukatar a ce sai ka zo kuma kana kareta kareci na'am ka kitabi al'inayatu bi ma'rifati ahadithil hidayah wato kamar littafin al'inayatu bi ma'rifati ahadithil hidayah a wannan littafi ne na al-Imam al-Marjinani wa turuqu wal wasa'il al-hidayah littafi ne na al-Imamul Marjinani, to akwai malaman da suka yi mai takhrij wannan littafin. Daga cikin su akwai wannan littafin al-Inabi ma'rifati ahadithul hidayah wa turuqu wal wasa'ilu fi takhrij ahadith khulasati ad-dala'il, da kuma littafin at-turuqu wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasati ad-dala'il kilahuma lish-shaykh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi. Waɗannan littattafan guda biyu, da al-inayatu bi ma'rifati ahadith al-hidayah da kuma at-turuqu wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasati ad-dala'il, dukkanin su na babban malami ne al-shaykh Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi, ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Imam Abu Hanifa ne, shine mai takhrij. Sannan kuma akwai littafin Nasbur Raya li Ahadithul Hidayah lil Hafiz Az-Zailai, wato akwai littafin Nasbur Raya li Ahadithul Hidayah, wato kafa tuta ga hadisan da suke cikin Al-Hidayah. Wannan shi kuma littafin nan na babban malami ne na hadisi Al-Hafiz Az-Zailai Abu Muhammad Jamaluddin Abdullah ibn Yusuf Az-Zailai, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi. Wa mukhtasaruhu ad-diraya, akwai kuma mukhtasar na shi wannan Nasbur Raya din, akwai mukhtasaru Nasbur Raya li ahadithi ad-dira al-hidaya, shi kuma wannan lil Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, na babban malami ne da musulunci na Ibn Hajar ne, Al-Hafiz Ibn Hajar Abu al-Fadli Shihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Muhammad al-Ma'ruf ibn Hajar. Sannan kuma wat-talkhis al-Habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir, wato da kuma littafin at-talkhis al-Habir game da abin da ya shafi takhrij na hadithan ar-Rafi'i al-Kabir, wato shi ma littafi ne na mazhabar al-Imam al-Shafi'i bangaren abin da ya shafi fiqh. To Ibn Hajar sai mai takhrij ya data mai at-talkhis, at-talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-kabir. To amma waɗansu daga cikin almajiran Ibn Hajar na kulkusa, wannan littafin sunan shi a wajen su shine at-tamyiz. Mun ga na kyau, at-tamyiz fi talkhis takhrij ahadith ar-Rafi'i al-kabir, ko wani abu makamancin haka, haka shi sunan shi a wajen su. Lahu ayuban, wanda wannan littafin shi ma at-talkhis al-habir littafi ne na Ibn Hajar, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Wa ghayruha, da wani waɗannan littattafan na takhrij, akwai littattafai da yawa wanda aka yi na takhrij, mimma yaqulu al-kalamu bi iradiha, wanda zance akan korowa waɗannan littattafan zai yi tsawo, nan kuma ba ɓangaren sa bane, nan za a dan kawo maka ne dama dan kaɗan saboda ka san da su. Akwai littattafai da dama wanda malaman hadisi suka yi na takhriji ga littattafan malamai wanda suka rubuta. Yanzu kaga Al-Kashaf, littafin tafsiri na Al-Imam Az-Zamakhshari, Ibn Hajar Al-Asqalani ya mai takhriji duk hadisan da Al-Imam Az-Zamakhshari ya kawo cikin littafin sa Al-Kashaf, sai da Ibn Hajar ya bibiya hanyoyin shi gabaki ɗaya, ibi biyu hanyoyin su ya tattara maka su. Iya kawai in ka karanta wannan takhriji da yayi wa Al-Kashaf, duk wani hadisi da ka gane a cikin Al-Kashaf to za ka iya yin hukunci akan shi, imma sihha aw du'afan aw wad'an. Mun gane da kyau. Haka Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi Abu al-Fadl Abdurrahim ibn al-Husayn yana da littafi mai suna Al-Mughni an haml al-asfar fi al-asfar fi takhrij ma fi ihya ulumuddin min al-akhbar, wato akwai ihya ulumuddin na al-imam al-Ghazali wanda yayi shi. To al-imam Zainuddin Abdurrahim ibn al-Husayn al-Asari wato yayi takhrijin wannan hadisi din. Akwai littattafai da dama. Ibn Hajar yana da kwai hannu mai tsawo a wannan bangaren, hatta kuma shi mai littafin nan Al-Imam Al-Albani Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin yana da littafi wanda yake akan takhariji ko wajen kusan mujalladi 8 yake dauke da shi Irwa'ul Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil wato littafi ne wanda yayi takhrij din wadansu hadisi ne wannan littafi na fiqhu ne a mazhabar al-Imam Ahli Sunna wal Jama'a Imam Ahmad gane kyau na'am Imam Ahli Sunna wal Jama'a na'am aqulu albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yace to sai nace lamma kana ma'rifatu dhalika 'ala at-tafsil yayin da sanin wannan dalla dalla filla filla ya kasance ya ta'azzaru 'ala aktharin nas abu ne wanda yake zai faskara zai yi wahala ga mafiya yawan mutane a ce yanzu kawai da zaka karanta littafin fiqhu a ce sai ka dauki littafin takhriji ka karanta wani littafin na takhriji a yanzu da ma ba mu kai ba mu karanta shi in ka dauka in ka ji ana cewa kokowa ce ta yaro da babba za a yi sai ka yi sati ɗaya kana safaha ɗaya ko kai wata ɗaya a cikin safaha ɗaya kuma baka fahimce ta ba sai dai in ka ji wajen malami sai ce so yayin da naga wannan sanin waɗannan littattafan dalla dalla mutum ya san hanyoyin kowane hadisi dalla dalla diyawa daga mutane diyawa daga cikin mutane abu ne wanda yake mai wahala a kansu to yayin da naga haka allaftu lahum hadha alkitaba sai na wallafa musu wannan littafi wanda yake dan karimi kenan wannan littafin dan karimi wanda mutum ya daji zai ya haddace shi duka gabaki dayansa liyata'allamu kayfiyata salatin nabiy sallallahu alaihi wa sallama saboda daliban ilimi su koyi yanda siffar sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama take fayahtadu bi hadihi fiha wato bayin Allah su shiryu da shirye na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shiriya ta ma'aiki a cikin sallah din yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi sallah rajiyan min al-maula subhanahu wa ta'ala ce ina kauna daga wajen al-maula majibincin lamarina tsarkakeccen sarki ya daukaka shine Allah subhanahu wa ta'ala ina kaunar samun ma wa'adana bihi abinda yayi mana alkawali da shi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam akan harshen annabinsa farin jakada sallallahu alaihi wa sallama maiki sallallahu alaihi wa sallama yace man da'a ila hudan dukkan mutumin da yayi kira zuwa ga shiriya kana lahu min al-ajr to lada ya tabbata a gare shi mithlu ujuri man tabi'ahu kwatamkacin ladaddakin waɗanda suka bi shi la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an dhalika wannan lada da za a doka a bashi a mai ta goma shi a mai goma ta arziki la yanqusu shay'an ba zai tawaye komai ba min ujurihim daga ladaddakin dukkan waɗanda suka bi shi ajuha idan bawan Allah musulmi ya kira bayin Allah zuwa ga hanya ta alkhairi to duk wanda ya shiga wannan hanyar ta alkhairi kai da kai kiran nan kai daya in mutun dubu suka bi wannan layi din to za a rubuta maka ladan su gabaki da baitin ladan ka zaka tashi da ladan mutun dubu da daya kira ne kai zuwa ga azumi na nafila kira ne kai zuwa ga wani aiki na alkhairi ka kwadaitar da bayin Allah akan abin da ya shafi sadaka ne ka kwadaitar da bayin Allah akan abin da ya shafi sallah ce ta nafila kaga waɗansu suna sakaci da waɗansu nafilfili in ma raka'atul fajri in ma abin da ya shafi qiyamul layli in ma ar-rawatib ya zamanto kai majalisi wanda yake mai cin gashin kanshi lecture akan fadail na kaza ya zamanto ta dalilin wannan fadakarwa taka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa waɗansu daga cikin bayin Allah san wannan abu a cikin zuciyarsu ga tafi suna ta wannan abun kai zaka tashi da lada mai girma shi yasa malami wanda yake mai karantar da addini ba wanda yake daidai da shi a lada in kaga wancan mai dukiya ya dauki dukiyar shi ya kashe a hanyar Allah daga bakin wani malami ya ji roman wannan aiki kaga wancan malamin ba shi da jaddala ba shi da biye amma kuma za a rubuta mai ladan miliyoyi ya kashe miliyoyi mun gane da kyau saboda in ba dan irin waɗannan malaman da Allah ya hore ba wanda su ba wai abin da zaka dauka ka ba su yayi suje kallo ba suna kallon su jara maka alakar da take tsakankaninka da mahaliccinka sai zama to waɗansu mawadata din sun koyi rowa shikenan wancan ya saki abin da yake hannunsa saboda hadisi da malami ya kawo wancan shi ma ya saka wancan shi ma ya saka sai ga shi malamin ba shi da komai amma kuma cikin hasanat din shi mizanin hasanat din shi yana samun ladaddaki masu yawa na sadaka ta dukiya saboda wannan wato wannan kira da ya zuwa ga wannan shiriya din haka wata sunna wanda aka matar da ita an matar da wani wata sunna guri ne wanda ya kamata a ce ana kaza ana kaza ana kaza wanda ayyuka ne wanda sunna ta ma'aiki ta tabbatar da shi sai zamanto abu ne wanda yake matacce a wannan gurin sai kai kokari ka kira mutane zuwa ga raye wannan sunna din to duk wanda zai zo shi ya aiki da wannan sunna din kana da kai ka mashi wani lada saboda wannan kiran da kai haka wani majalisi wanda ka zo ka kulla majalisi wanda ake tattauna alkhairi a cikin sa to duk wani alkhairi da zai fito a cikin wannan majalisin kai ma kana da kai lada mun gane da kyau to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam yace man da'a ila hudan dukkan mutumin da ya kira zuwa ga shiriya kana lahu ajrun wato lada ya tabbata a gare shi mithlu ujuri man tabi'ahu kwatamkacin ladaddakin waɗanda suka bi shi lokacin da ya kira nan la yanqusu zalika min ujurihim shay'an zalika wannan lada da za a dauka a bashi mai dimbin yawa ba zai tawaye komai ba daga cikin ladaddakin su alhaditha ma'ana iqra alhaditha ka karanta hadith ma'ana wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu zalika min awsarihim shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce to kuma dukkan wanda ya kira zuwa ga tabargaza zuwa ga aiki na asha zuwa ga aikin da yake cike da bata to ya sani za a rubuta mai laifi fatamkacin laifin waɗanda suka bi shi akan wannan bata da laifin da za a rubuta mai ba zai tawaye komai ba daga laifuffukan da su waɗannan wanda suka bi shi suka ce a biya rima a sha kida za a rubuta musu li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yazirun wannan hadisi rawahu muslim hadisi ne na abu huraira an imamu muslim ya rawaito shi wa ghayruhu da waninsa wa huwa mukharrajun fil ahadisi as-sahiha wato wannan hadisi na fitar da shi a cikin littafi na silsilatul ahadith as-sahiha wato silsilatul ahadith as-sahiha littafi ne wanda yayi shi kusan ina ga mujalladi 9 yake wanda iya kawai wannan abun da yake cike kawai in kaji ana cewa sha yanzu biya yanzu karanta kai aiki da su baka da matsala an maka aiki akan waɗannan hadisan dan hadisin da ka gani a cikin wannan littafin to za ka cewa hadisi ne wanda ingantacce ne kawai sha yanzu biya yanzu ne an gama yi maka wahala akan shi za ka yi aiki ne da shi to wannan yana ɗaya daga cikin hadisai gashi nan karkashin hadisi na 863 cikin silsila kenan ina gani cikin juz'i na biyu kenan saboda kowane juz'i kusan hadisi 500 yake dauke da shi na'am ina ga anan ya kamata a ce mun kwana a karatu na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan sababin da yasa wannan babban malami ya rubuta wannan littafi mai girma wannan littafi mai albarka abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك